ma ba gaya miki ba ta mutu
au ta mutu kai dan Allah
mama ta rasu
hatta ta fi kenan
chai
to Allah ya samu dace to dama dama ba ta da lafiya
mama ta rasu fa ta mutu
yaushe ta mutu haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta mutu yanzu baiwar Allah nan
mama ta mutu ta rasu
ahab ai da na faɗa ai da ma nace ko yau ko gobe wallahi na san sai ta mutu yo da ma ai lange ce ragowa ce ba
ta rasu
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin
ba ta mutu
ta mata da kyau wallahi ta mata da kyau ke wallahi ta mata da kyau wallahi ji kanta kawai
mama ta mutu
la ilaha